another Kroger's neon glare. You're treating the canned goods out like a ballroom affair. Your shopping list is forgotten, your hands are in the air. Weaving through the pyramids of peaches and a pears. We're building a temporary palace right here in the light. Just a beat and a baseline to tear down the night. Let the ceiling tiles witness that the exit signs glow. Got that piece of fun rhythm, baby. Don't let it go. Oh, my fingers tap the rhythm on the shopping cart's cold chrome. You spin around and laugh, say, come on, let's bring it home. This flimsy metal framework is a brand new kind of throne. A kingdom made of linoleum we can't call on. We're building a temporary palace right here in the light. Just a beat and a bass line to tear down the night. Let the ceiling towns witness, let the exit signs glow. Got that breeze of burn rhythm, baby. Da 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 da